بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الأسرة مثل الآدم يا تكين شمائل المحمدية زمنا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يوم تلاشى أبابنا بير باب ما جاء في شيء برسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه سمانية أحاديث باب ديزو بياني أتكين هرهرة النبي صلى الله عليه وسلم تكين شأقوي حديثي قدا تقص حديثنا تلاتين دشد حدثنا الإمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار daga sanadin har zuwa yake cewa Qatada ya ce qultu li Anas nace ma Anas dan Malik hal khadaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya kwaba geman shi kala sai ce lam yablug zalika bai kai haka ba mana hurhura annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mata ya canza ta da kwaba da lalle yace inna ma kaina shaybun fi sudugai hurhura ce kawai kudu kukin shi walakin abubakar radiyallahu anhu khadaba bil hanna'i wal katam bil hanna'i wal katam sai dai abubakar yayi kwabi da ya kwaba gemin shi da fira hanna da lalle wal katima da kudiji yana shi Abubakar shi yake da hurhurar da take hayya mata haka nan amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su kai ba haka hadisi na gaba kenan na harko ya sanar da mu da hurhurar Annabi sallallahu alaihi wasallam kadan ce nabi kuma cewa ya halitta ga wanda tayi yawan ya sa mata alhinna shine lalle me yasa aka sa lalle saboda jani da shi ma kudiji in ya kwabi jani wani haki ne da ke fitowa cikin wake a cikin daji yake hana shi girma da sauran ciyawa to abin da yasa aka hana an hana namiji ya kwaba da bakin abu ya kwaba lallan shi furfura ta fito ya sa mata yambo baki ta koma baka me yasa saboda fiyana ce da yaudara kamar yadda mace ita ma bangaren da aka hana ta sa mashi aka hana ta canza farin jikinta shi ma saboda fiyana ce da yaudara ya zama haramun na gaba daga sabit daga Anas yake cewa ma adartu fi ra'si rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam illa 14 sha'aratan bayda ban kilga ba a cikin kan annabi sallallahu alaihi wa sallam da gemin shi gaba daya sai gashi guda 14 farare su kade na samu kilgawa hadisi na gaba sai yace naji samura yana cewa qarsu ila an tambaye shi game da hurhura annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kana izad da hana ra'suhu lam yura minhu shay ya kasance in ya sa ma gashin shi kan shiga wannan mai ba a ga komai daga cikin hurhurar ta bacewa take fa iza lam yadahin idan bai sanya mai bane ba ru'iya minhu shay sai a ga dan wani abu daga ciki kenan dama ba mai yawa bace hadisi na gaba daga sharik daga ubaydullah ibn umar yake cewa daga nafi daga abdullah ibn umar yace inna ma kana shaybu rasulullah sallallahu alaihi wasallam min 20 sha'ara bayda abin da ya kasance kawai hurhurar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar gashi 20 ne wanda suke farare nan gurin yace 20 can yace sai yace 14 kenan akwai cin karo da juna a bangaren adadi wannan bai ce 10 wancan yace 5 kuma ya zamana sabani ne da za a amsa to sai dai nan malamai amsar da suke bada wa zai bada amsa cikin tambayan kuma ko ta kare ne daga dan duka ya tabbata nan an ce 14 can an ce 20
ko karuwa tai kamar shekaru da suka karu kuma ta karu shi a wancan lokacin shi kamar wani tai kamar yadda ta wada kuma shi wanga da ya ga 14 shi a lokacin shi ne ya san 14 shi kuma ta iya yiwa wanga da ya zo a lokacin shekarun manzo Allah sun karu da kai
akwai amsa wannan amma amsar da suke bada shine cewa dan kilgo ne ba na keke da keke ba ba kilgo bane ne kama kan na annabi sun kilga 1 2 3 4 kawai kowa a shashe ne a iya abin da ya kirda da ya hashasha ya kilga yake gani wanda yake kilgan wanda kan shi daga nesa ne zaka kilga ba zai ba dama ka kilgo daidai da daidai a ce cip babu kari babu rage hadisi na 40 daga ibnu abbas yake cewa abubakar yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah kad shibta mun ga kai hurhura kala sai yace shayyabatni hudun wal waqi'a suratu hud da suratul waqi'a da suratul mursalat da amma yatasaalun da idza shamsu kuwirat su suka samu hurhura wannan shine sababin yin hurhurar tashi ma'ana saboda su suke kumshe da labarin kiyama da abin da zai kasance da duk abin da zai zo tashin kiyama da abubuwa na hurgici da razani shi yasa yi hurhura kenan wannan yake nuna mana cewa tashin hankali da rufin kwanciyar hankali ba ma tsuha ba suna kawo hurhura na 41 daga Abi Juhaifa yake cewa suka ce ya rasulullahi ma'akin Allah naraka qarshi ta muna ganin ka gashi kai hurhura shi ma irin waccan tambayar da Abubakar yace qarshi ya badni hudun wa akhwatiha suratu hud da ƴan uwanta suka samu hurhura ƴan uwan su ne wa'ancan da ya zama ba ƴan uwa na kusa da ita ba a cikin tartibin mushafi ƴan uwa na abin da ta kumsa na gaba hadisi na 42 daga abi rimsa taimi taimu rabbab yace ataitu annabi sallallahu alaihi wasallam ibnul li nazo ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da ni akwai na danawa kala sai yace fa uritu husainan nuna mushi wannan da fa qultu sai nace lamma ra'aituhu yayin da na ganshi yace haza nabiyullahi wannan annabin Allah ne wa alaihi saubani akhdarani yana da tuha guda bi tsanwaye wala hu sha'arun yana da gashi kada alahu shaybu wanda hurhura ta hausa man shi wa shaybuhu ahmar hurhura shi kuma ta hi karkata ga ja ba fari bace tas ta karkata zuwa ga ja shi yasa dan koyi da shi wanda suke kokarin wangakin hurhura in ta fito musu ma suke rina ta da ja saboda ta kasance ta karkata zuwa ga irin na annabi sallallahu alaihi wasallam an sai maki bin harb kare yake cewa qila li jabir bin samura akana fi ra'si rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shaybun shin akan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hurhura kare yace lam yakun fi ra'si rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shaybun illa sha'aratun yace akan annabi sallallahu alaihi wasallam babu hurhura sai wasu yan gasu suka fi mafraqi ra'sihi a cikin mararraba kanshi izad dahana warahun duhuna kullu da haka suma idan ya sha in ya sa mai ya shahi kan da mai to man nan yana rihe su shine warahun duhun man sai ya rihe su kenan hurhuran ma akan an huda ina take shine a tsakiyar kai babu na shidda babu ma ja fi khidabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin kwabi kwabaye da yake kwaba lalle ga hurhurar shi wa fihi arba'atu ahadis hadisi na gaba al-imam yake cewa haddathana ahmad ibn mani haddathana husaym haddathana abdul malik ibn umayr an iyad ibn laqib qali ke cha akhbarani abu rimsa qali ce ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibn li nazo ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da wani danawa fa qala sai ke ce ibnuka haza wannan danka ne annabi ya tambaye shi fa qultu na'am nace eh haka ne ya ma'aikin Allah ashhadu bihi kuma ina shaida a gare shi qala sai annabi ke ce la yajni alayka wala tajni alay bakka aiki a gare shi shi ma bai maka aiki ba zaka yi lahi gare shi ba shi ma ba zai maka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kama ne sosai a tsakanin da madan da ma'aikin shi yasa har yayi tambaya ce danka ne ba wannan yace eh ina shaida ma gare shi cewa dana ne to duk da wannan kamar da kuma danka ne amma ba zai dau zanubin ka ba zaka dauna shi ba yini la yajni alayka wala tajni alay tafsirin Allah tazru waziratun wazra ukhran wata rai ba zai dau zanubin wata rai ba kala sai yace ra'aitu shayba ahmar yana ga hurhurar tashi jaci قال ابو عيسى ابو عيسى yake cewa shine al-imam at-tirmidhi haza ahsanu shay'un ru'ya fi haza al-babu afsar wannan shine mafi kyan abinda aka kawo cikin wannan babu kuma aka rawaito shi wa afsar kuma yahi fassarawa li anna ruwayatu sahiha saboda ruwayoyi sahiha in ji tirmidhi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ya bulugu shayba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai shekarun hurhura ba wa abu rimsa ismu rifa'a ibn rizi at-taymi sunan wancan sahabin ne kenan wannan in ya kwaba shi ne yake wannan kamar na gaba su ila abu huraira an tambaye abu huraira hal khadaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaba wannan lalle ga hurhurar shi qala na'am yace eh qala abu isa at-tirmidhi yace wa rawa abu awana hadha al-hadith abu awana yaruwa wannan hadisin daga usman ibn abdullah ibn mawhi fa qala an ummi salama shi kuma yace daga ummu salama hadisi na gaba haddathana ibrahim ibn harun injali imam at-tirmidhi an ba'ana nadarat ibn zurara an abi habab an iyad ibn laqid an al-jahada ma imra'at bashir ibn al-khasasiyya ma tabashir ibn al-khasasiyya ce qala take cewa ana ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baytihi naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaina yana fitowa daga dakin shi daga gidan shi yamfidu ra'sahu kanshi yana dubo ruwa wa qadita sala yayi abun nan yayi wanka wa bi ra'sihi radagun ko kuma tace radaun min hinna akan shi akwai wani dan guntsire ko kuma radaun wani dan guntsire duka dai ne na lalle shakka fi haza ash-shaykh al-imam shaykh yayi kushaku cikin wannan cewa radaun ko radagun ne cikin hadisin hadisi na gaba daga ana suke cewa ra'aitu sha'ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makhduban naga gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kwabe da wannan dalalle yake nuna halaccin wannan kuma ba dole abubuwa ne na dabi'a na al'ada wanda in mutun ya ga dama yi dalallan ko kuma wani kala daban ko wani kular daban amma dai banda baki ba za a san baki ba banda yambo ba saboda shi zai sanya ya zama na ya shiga baban khiyana. nan ya iska fi kuhula nan daga cikin lallan shi sallallahu alaihi wasallam da irin wannan littattafan kamar da muke ta ƙara hadi su ne ake kasancewa a ce mutun ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam in an ce sanin Allah shine littattafan tauhidi ka san Allah abin da ya kamata a raba mishi da siffofin shi da sunayen shi kyakkyawa da abin da in an yi shirka ne da abin da bai dace ba a raba shi ga Allah wannan shine sanin Allah ba sani ba na titi haka to haka nan shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sanin shi sune wannan littattafan na shama'il kasan duk wani abin da ya rataye daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kana barci aka ce kazaƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam yaya yake ka iya cewa kawo kaza ne ko kana barci yanzu aka ce maka kurkura akan Annabi sallallahu alaihi wasallam yaya take ka bada amsa yaya gashin shi yake gashin shi na kan shi gajere ne ko da yawa ko kaka suka fada gashin gashi ne wanda ya kawo abin ganin shi dabara da kunnen shi to duka komai ɗaya bayan ɗaya komai su bari har kayan aikin Annabi alayhi salatu wasallam na sahanin shi da abun kama ruwan shi da komai da komai ba da mai su bari ba masu wannan littattafan sun yi bayani akan shi سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهداية والعافية ولقنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما انفعنا وارزقنا علما تنفعنا به اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد